A cikin karar mai lamba ta CA PEPC 05 shekarar 2023 jam'iyyar PDP da dan takararta Atiku Abubakar suna kalubalantar ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin zababban shugaban kasa da hukumar zabi ne zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta yi a ranar 1 ga watan Maris na shekarar 2023 wato kwanaki hudu bayan gudanar da babban zaben ranar 25 ga watan Fabrairu alƙalin kotun mai tawagar manyan lauyoyi biyar mai shari'a Haruna Tsammani ne ya dage sauraron karar zuwa ranar 18 ga watan Mayu domin ci gaba da zaman share fage kafin a saurari ainihin karar da zai kai ga zartar da hukunci babban lauya mai mukamin SAN kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare Bola Tinubu a kotu Dr. Hassan Liman yayi bayani akan abin da ya wakana a kotun
yau an yi zama sharu biyu da wanda PDP ta kawo da kuma wanda APS suka kawo banda ake tun daga kwana hudun nan shine ana yin abin da muke kira zaman share fage akan wannan shari'a to duka su gaba daya mun zauna mai magana don a samu yin aikin ba tare da wani bata lokaci ba lauyoyi gaba daya an amince cewa a je a zauna a duba takardun da aka yi zabe a kansu da komai da wanda za a amince a gabatar da su duk akwai jayayi akai saboda a gabatar da kotu da kuma kalubalantar da ake wani su kararrake cewa sun cancanta kuma sun cancanta ba shigar da karar to duka gaba daya an amince don karaba da lokaci a dawo ranar Laraba na Labour Party da kuma ranar Alhamis a yi na PDP da kuma su APL Allah ya kai mu da lafiya eh duka gaba daya ranar Alhamis zuwa 18 ga watan Allah ya kai mu da lafiya to an shi haka harkar shari'a take domin shi yasa kullun an aka yi safi aka gama ana fada mu wanda basu amince ba su je gaban shari'a to ana gaban shari'a hankalin mutane na kara kwanciya kuma yana kawo samun zaman lafiya a kasa
wadanda aka jera a matsayin na 1 zuwa 3 a cikin karar da ke gaban kotun sune INEC Bola Tinubu da kuma jam'iyyar APC wanda suka sami wakilcin lauyoyi masu makamin san sama da 30 shi ma kakakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare shi a gaban kotu Daniel Bwala ya ce
to yau dai an zo kaman kowane ranar da ake zuwa aka kira case namu da yaron ubangiji Allah mai yoshi Alhaji Atiku Abubakar ya zo kotu to shine har yanzu akwai kananan abubuwan da ake yi a kotu wanda muke kiran shi kaman house clearing in akwai application ko in akwai wani wanda yake su magana ma kotu kafin a fara wannan trial to shine abinda kotu ta jiyo shine sito yan nan gama da wayannan kaka shiga ainihin shi petition hearing ranan da aka sa din kwanan 18 a wannan watan Mayu to kin san abin da ya kawo harkan kotu kowa ya yarda da kansa kafin zo kotu kai wanda ya kawo karan wanda shi aka kawo karan kowa zai fada haka amma sai dai an gama kafin kotu za ta fada wane ke gaskiya wane ne ya zo ya baya amma mu dai kafin mu zo kotu din mun san cewa zaben da aka yi a Najeriya nan ainihin ba ce abin da ya dace mun san cewa based on result da aka ba ma su wannan agent namu din mummunci to amma ainihin kuma sun zo sun kira wani daban shi yasa muka zo kotu to shine mun maintaining position namu akan cewa mu muka ci amma shi kawo kara because yanda dokan kasa take in akwai matsala kamar haka kotu za ku zo kotu ne zai sa da judgment yawa
Daniel Bwala ya kuma ce
to abinda mun saba gaya ma mutanen Najeriya shine in an kawo kara kotu din ba abinda ana samu rashin kwanciyar rai bane in ka kawo kara kotu kowa zai tsaya da patience kotu ne at the end of the day za ta fada wane ne ke gaskiya wane ne bai gaskiya in wanda yana da son Najeriya ba samanin ka zo kotu kawo kara kuma zaka so tayar da hankalin mutane ko kuma a sa matsala ka tsaba
kazalika da yake dake ci gaba da sauraron karar da ke gaban kotu mai shari'a tsammani ya yaba wa dukkan bangarorin da shari'ar ta shafa da suka bayar da hadin kai da amincewa da yadda zaman kotu ke tafiya yana mai cewa hakan zai taimaka wajen kammala zaman da ake yi akan lokaci Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya